daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na BOA Hausa .com Assalamu alaikum ni ne Tafsil Hashim Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi inda a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta gargaɗi kungiyoyi masu zaman kansu dake aikin jin kai a jihar Borno sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da Maryam Dauda za ta gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun kasar Amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ku kira ta waya kuna aji mana amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Daula Salim ce yanzu ma take karanto labarin duniya A yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo dake nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da basu fashe ba a jikin daya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun Oman Daya daga cikin tankunan mallakar kasar Norway ne sauran kuma na kasar Japan Na'urar tana jikin tankar kasar Japan tana gaba kadan daga daya daga cikin na'urar da ta fashe Tankar kasar Norway ta kama da wuta inda hayakin ta ya turnike a sararin samaniya wanda za iya hangowa daga tauraron dan adam dake sama Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da laifin kai harin wanda ya faru a gabar tekun Iran ya kuma ce wannan hare-haren rashin imani yana nuna barazana karara ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma hari ne kan yancin zirga-zirga lamarin da ba za a amince da barazanar da kasar Iran ke neman haddasawa ba amma shi kuma ministan harkokin wajen Iran Jabal Zarif ya ce wannan harin da aka kai na baya-bayan nan akwai alamar tambaya domin kuwa prime minister Japan Shinzo Abe yana kasar Iran lokacin da suke tattaunawa da wani babban jami'in kasar Ayatollah Ali Khamenei a Tehran domin neman hanyar da za a sasanta tsakanin Amurka da Iran Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da ƴan kwanaki kadan za ta cimma yarjejeniya da kasar Guatemala wanda za ta hana bakin haure da suke kwararowa da kasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka a Amurka. Muryar Amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba a saka hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin Amurka da kasar Guatemala. An shirya cewa za a gabatarwa da gwamnatin Guatemala a cikin wannan makon karkashin sharuɗan yarjejeniyan bakin haure da suka gujewa shiga cikin hatsari a kasar El Salvador da Honduras. Za a buƙace su da su nemi mafaka a Guatemala da farko domin samun saukin kan Mexico da Amurka. Ga duk waɗanda suka ci gaba da yin tafiyar su zuwa Amurka ba tare da sun nemi mafaka a Guatemala ba, jami'an shige da fice za su mayar da su baya zuwa Guatemala. Ya zuwa yanzu dai Mexico ta ki amincewa da yarjejeniya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da ta kulla da gwamnatin Trump domin kaucewa haraji amma za a ci gaba da tattaunawan bayan da shugaban kasa Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da sharuɗan Mexico don dakile yawan kwararan bakin haure ta hanyar ɗaukar matakin da jami'an Mexico ke yi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi allawadai da kalaman shugaba Donald Trump na cewa zai iya karɓar wasu bayanai kan abokan adawarsa daga gwamnatin wata ƙasa. Da take magana da manemar labarai, Pelosi ta ce abun bakin ciki ne a ce bai san abin da ya kamata ba ko abin da bai kamata ba. Ta ci gaba da cewa muna da shugaban kasa da yake take doka kuma bai dauki rantsuwar da yayi ta rike ofishinsa da muhimmanci ba. Maganar kakakin na zuwa ne lokacin da ƴan jam'iyyar Democrat ke tofa albarkacin bakinsu kan kalaman da shugaban yayi kan batun katsalandan ɗin zaben Amurka daga da wata gwamnati a hirarsa da gidan rediyon talabijin na ABC News da yayi a ranar Laraba. A ranar Laraban ne Pelosi ta tabbatar da cewa idan har ya karbi taimako daga wata gwamnatin kasa hakan zai haifar masa da laifin da za a iya tsike shi. Wani hanin kunar bakin wake da aka kai a gabashin kasar Afghanistan ya halaka akalla mutane 812 kuma sun jikkata. Jami'an gundumar sun ce jami'an tsaro da fararen hula na ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ranar Alhamis a birnin Jalalabad, babban birnin gundumar Nagarhar wanda ta yi iyaka da Pakistan. Mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa wani babban jami'in 'yan sanda na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Wani sashen kungiyar IS da aka fi sani da ISKP ita ce ta fito ta ɗauka alhakin harin. Ɗaya daga cikin manyan jami'an sojojin Amurka ya faɗi a ranar Laraba cewa kungiyar ISIS a Afghanistan na ci gaba da kasancewa barazana ga Amurka.
Dawla Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Barin ta gargaɗi kungiyoyin agaji masu zaman kansu da ke aikin jin kai a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Dauda.
From today's to transport, the government of Borno State must take the lead in ensuring that the activities of all the development partners in Borno State are well coordinated. Borno State needs serious help in this reform.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan ke gashe da kan jan ragamar kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira NGOs da ke aiki a jihar Borno da ma yake zarga da aikata ba daidai ba. Gwamnan ya ce a shirye gwamnatin jihar Borno take don ta yi aiki kafada da kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Borno, amma bisa ka'idodin da gwamnatin jihar Borno ta gindaya musu wanda ya ce ko da shike su ma suna da nasu ka'idoji, amma dole ne su bi ka'idodin da gwamnatin jihar Borno ta gindaya don tabbatar da cewa an yi aiki kafada don tallafa al'umma man jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da yake karban bakuncin kungiyoyin masu zaman kansu daga shin jagorancin mataimakin coordinator da ake kira humanitarian services wato Yasini Gaba da kuma wasu kungiyoyin na Majalisar Ɗinkin Duniya a gidan gwamnatin da ke garin Maiduguri.
We plan to focus on security, education, job creation, investment, social security, governance as a whole.
Yace dole ne gwamnatin jihar Borno ta dauki matakin da ya dace a wannan yanayi da muna da bukatu da dama, amma yanzu haka muna so mu mai da hankali ne kan abin da ya shafi tsaro da ilimi da samar da aiki da samar da masana'antu da kuma hanyoyin tafiyar da gwamnati baki daya. Yace an shekarun baya mun fuskanci matsala wajen yi wa kungiyoyin masu zaman kansu rajista da hanyoyin sadarwa tsakanin su da gwamnati, na haka yanzu mun ga zamu abin da ya dace wajen tsaurara dangantakar mu tsakanin mu da kungiyoyin masu zaman kansu na kasa da kasa.
It's the issue of internally displaced families. Right now, there's increasing prostitution in the IDP camps, there's increasing drug abuse in the IDP camps, and therefore, the clamor for the people of Borno State is fair to return to their home.
Yace yanzu wani abin da ke damun mu shine batun ishin yan gudun hijira, wanda yanzu hakan ko matsalan karuwan yawaitar karuwanci a sansanonin yan gudun hijira, akwai ma matsalan yawaitar karuwan ta'ammali da miyagun kwayoyi a waɗannan sansanonin yan gudun hijira, wanda kuma dole ne mu tabbatar cewa mun magance wannan matsalar, dan a yanzu hakan mu buƙatar mu shine mu ga cewa waɗannan mutane kowa ya koma garuruwansu, amma muna la'akari da dokokin ƙasa da ya haramta tilasta wani ɗan gudun hijira komawa daga inda yake samun mafaka.
But you also know that there are some certain NGOs and other organizations that normally don't heed to our own advices. And for those who are not ready to heed to our own advices, the state government is ready to pack them out of Borno State. Nigeria is not a free nation.
Ce kamar yadda muka sani akwai wasu kungiyoyin masu zaman kansu da yanzu hakan ba sa bin umarnin mu, don haka duk waɗanda ba a shirye suke su bi umarnin mu ba, gwamnatin jiha a shirye take ta yi wa jirar da su, don Najeriya ba ƙasa ba ce wadda ba ta da doka, dole ne kowa ya bi dokar ƙasar mu kamar yadda take a tsare.
During my last 3 weeks meeting with EU, one organization said he drilled 160 boreholes in Jere local government within the last 3 months. It's never possible. 160 boreholes. Even if it is a shallow borehole, what considerations have been taken.
Yace a wani tarayya ne cikin makonni uku suka gabata a kungiyar tare da kungiyar tarayyar Turai, wanda daga cikin waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu sun shaida mun cewa sun tona bohol har guda 160 a karamar hukumar Jere a cikin wata uku kacal. Ba zai yiwu ba, ina ganin haka ba gaskiya bane. Ai akwai wasu abubuwa da ake dubawa, musamman ma na yanayin wurare, kamar wuraren da mutanen ke zama, da dai duba wasu al'amura da ya shafi yanayin da za a tona waɗannan bohol. Za a tona irin waɗannan bohol ɗin, a ce mun an tona waɗannan bohol ɗin cikin yan waɗannan watanni kawai. A wannan babu gaskiya ciki, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin suma amin ya Allah. Amin, amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa.
To a gaida Haruna Dauda, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, an shakata da wannan waka da ke bisa fefe. Har yanzu dai a tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 3:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirinmu na wannan makon za ku ji cigaban kiraye-kirayen da mata a Najeriya ke yi akan adama da su sosai a wannan mulkin na shugaba Muhammadu Buhari. A wani taro da aka yi game da harkokin mata a Najeriya, wakiliyar Maryam Amurka Madina Dauda ta yi hira da sananniyar yar siyasar nan wato Hajiya Binta Ma'azu akan makasudin wannan taron. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Bari in samu cikakken suna da abin da ake yi.
Suna na Hajiya Binta Ma'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki muke ciki mata muke gani da mai dadi da mare dadi a nan cikin kasar mu Najeriya. An kira mata da kawurare ko ta ko ina ba lallai NAPC ba har in sauran kungiyar parties wanda yake ba namu ba don mun hallara a nan wurin kuma an zabi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana.
To idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba Muhammadu Buhari zama shugaban kasa, me zaki ce an samu?
To alhamdulillah, na daya babban abu shine zaman lafiya. Kin san Hajiya Madina, idan babu zaman lafiya to ba wa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali. Bayan haka nan kuma akwai taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai kuma irin mutanen da ma 2,000, 2,500 yana musu wahala ma akan jali. To akwai yanda akai aka samu aka taimaka ana ganin ana ba waɗanda ba su da galihu. Bayan haka nan kuma an yi kokari an tsara maganan railway kusan yanzu har an kai ga ma wajajen shashin kudu can ta yamma. Sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje haka nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati. Baya ga haka kuma akwai kokari da aka yi na wajen wuta, sai dai ɗan irin 'yan kwanakin bayan nan da aka samu uzuri, amma duk manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma. Saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt 7,700 da wajen 800. To amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba, aka samu dai aka shiga aka fita. Amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma yadda ya kamata. Sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower waɗanda duk suka ƙarisa makaranta ba su da aiki, an yi ƙoƙari an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan Najeriya, ɓangaren Najeriya an ɗan samu an taimaka musu. Sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan ragin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki. Ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba, amma an samu ragayya sosai akan yadda da ake wadaƙa da dukiyar jama'a.
To sai dai kuma shawarar ki yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan?
Maganan mata Hajiya Madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzun taron nan maganan da ake kenan. Gwamnati Baba Buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu, kamar yadda na miki maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jali da sauransu. Amma ba shi ne nan ba, muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran daukan decision akan wani abu mu zama muna cikin decision makers muna cikin masu saurara ayi taro da mu ayi shawartaka da mu kuma aminci akan abin da za a yi ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu taimako yanda ya kamata su kai kuma matsayin da ya kamata to muna addu'a yanda ya mana alkawari inda kanshi ya fito ba so ɗaya ba so biyu ba yayi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan zai ga cewa lallai irin appointments din da ya bada wancan karan wannan karan zai ƙara su kuma mu muna jin Allah ya sa President Muhammadu Buhari mai fada da cikawa ne kowa ya sani dattijo ne ba zai fada abin da ba zai yi ba to muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment din shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata
Jama'a sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku ci gaban waɗannan ƙorafe-ƙorafen na mata a madadin Madina Dauda da ta yi hirar da kuma babbar bakuwar tamu Hajiya Binta Ma'azu da ma Miss Judy Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
kamar Allah a gaida Maryam Dauda sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka domin sake jin wato wannan shiri na kallabi tsakanin rawuna yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta kawo mana sharhin jaridin kasar Amurka
sharhin jaridin Amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridan New York Times inda aka rubuta labari cewa a ranar Litinin ne wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fadi a saman wani dogon gini kuma ya kama da wuta a gundumar Manhattan na New York lamarin da ya kashe matukin jirgin a cewar jami'ai hatsarin jirgin ya faru ne a wani yanayin hazo da ruwan sama a ranar Litinin din an ga hayaki yana tashi a saman dogon ginin a tsakiyar birnin New York amma jami'an kwana-kwana sun kashe wutar magajin garin New York Bobby Blasio ya fada cewa babu wani alamar ta'addanci tattare da wannan hatsarin amma kuma har yanzu jami'ai ba su bayyana dalilin da ya kawo hatsarin da kuma abin da ya sa jirgin ya tashi a lokacin da ake ruwa kamar da bakin kwarya ba bari mu leƙa jaridar Washington Post inda aka rubuta cewa kasar Amurka da Poland sun saka hannu kan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwa kasashen biyu kan tsaro wanda shugaban kasa Donald Trump ke nuna cewa ba fannin tsaro kawai ke tsakanin su ba suna da dangantaka mai ƙarfi da gaske A ranar Laraba ne Trump tare da shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya sanar da cewa Amurka za ta ƙara aika dakarunta 1000 zuwa kasar abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da ƙarin sojojin Amurka 2000 za su zauna a kasar sai kuma jaridar Politico inda aka rubuta labari cewa ana samun ƙarin yawan ƴan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyun Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da kudurin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. To daga ƙarshe bari mu ƙara koma jaridar Washington Post nan Washington inda aka rubuta labari da dumudumin sa inda a yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna cewa jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da ba su fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin jiragen ruwan da aka kai mahari a tekun Oman. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce wannan hare-haren rashin imani yana nuna barazana ƙarara ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma hari ne kan ƴancin zirga-zirga lamarin da ba za a amince da barazanar da ƙasar Iran ke neman haddasawa ba sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu huta lafiya
ko ma da lagai da Daula amma kada ki nisa domin zaki sake dawo mana an jima kadan yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonni kadan daga cikin sakon da kuma sauraro ku kira ta waya kuna aje mana
Assalamu alaikum, Amurka. Kuma na
A yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin daya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun Oman. Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da yan kwanaki kadan za ta cimma yarjejeniya da kasar Guatemala wanda za ta hana bakin haure da suke kwarara daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka a Amurka. Murya Amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba saka wa hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin Amurka da kasar Guatemala.
To madalla gaishe ki masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu wani wato na hantsi sai kuma can an jima dal'atar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada manta kamar ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu amadadin Daula Salim da ta gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin kuma muna masa murnar ranar haihuwa da ma injiniyan mu na yau wato Jimmy Mr. Fila Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.